Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Bunan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Kin nadin sarauta dangi suna ta murna
dangi da yan uwa duna ga suna ta murna
ni mai raira waki na zo ina ta murna
ga girma da kazo Allah ya taya ka rubo
nan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Yubikin da babu gasa ku bar ni in yi kyauta
ku bar fita da kyauta kar ai halin mugunta
biki ake na girma bikin nadin sarauta
wanda bai ya matsa mai mata ya shirko
nan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Rabbi Allahu makaki shine ya baka kyauta
ku ya duba halinka san ba halin mugunta
kuma ga kasadoki gwarzo baka yi rabanta
shi yasa muke du'a'i Allah ya tallafa
nan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
mutane suka sun kai ne sun kayo ta hange
dadi mu da jira da ma kai muke ta hange
dai mukai na dan sarauta rawani mukai ya zarge
jama'a suna maraba Allah ya tallafa
nan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Wannan girma ka samu kyauta ce ta Allah
wanda baya so jama'a sai dai ya kalla
kai godiya ga Allah in har kai sallahu
ko muna ta cewa Allah ya tallafa
nan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
dangi da yan uwa du kunnan ku kai sakawa
uban aran kunnayan ku za ku yo jewa
dangi da yan uwa du sunan ku zan faduwa
ni san fada ku ce min Allah ya taimaka
nan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar din ko maraba
Hajiya na fi sama ta ta hakimi ne jinjinawa
mata ta girma a gun hakimi ne yabawa
shi yasa a gunga wake sunan miki nai sakawa
addu'a miki kai ga Allah ya tallafa
bunan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar duko maraba
Injiniya Muhammad Duko
Jinjinawa
Injiniya Muhammad Bello
Jinjinawa
Asma'u Ummati Tigaki
Jinjinawa
Sarkin Fulani Umar Gaka
Jinjinawa
Mai Jiddana Sakaki Awaka
Jinjinawa
Babu Inu Sana Gaishe Ka
Jinjinawa
Luqman Ni Ina Gaishe Ka
Jinjinawa
Abdul Rahman Na Gaishe Ka
Jinjinawa
Bongo Ina Gaishe Ka
Jinjinawa
Faruk Ni Ina Gaishe Ka
Jinjinawa
Babar Uwa Ina Gaishe Ki
Jinjinawa
Hajiya Uwar Gida Gaishe Ki
Jinjinawa
Gidan Jaiz Nawa Gaishe Ki
Jinjinawa
Dan Hakimi Ina Gaishe Ku
Jinjinawa
Hajiya Asma'u Na Gaishe Ki
Jinjinawa
Asma'u Tambar Ta Gaishe Ki
Jinjinawa
Hajiya Jummai Ina Gaishe Ki
Jinjinawa
Hajiya Iye Ina Gaishe Ki
Jinjinawa
Hajiya Magajiya Gaishe Ki
Jinjinawa
Ya'yan Hakimi Na Gaishe Ku
Jinjinawa
Idi Na Banna Na Gaishe Ka
Jinjinawa
Abdul Rahman Dokwa Gaishe Ka
Jinjinawa
Kamalat Kamanda Na Gaishe Ka
Jinjinawa
Maje Dakta Dokwa Gaishe Ka
Jinjinawa
Alhaji Yusuf Dokwa Gaishe Ka
Jinjinawa
Umar Abdul Aziz Gaishe Ka
Jinjinawa
Yaya Dije Ina Gaishe Ki
Jinjinawa
Umman Walid Ina Gaishe Ki
Jinjinawa
Bunan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar duko maraba
Bunan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin makoda Allah ya tallafa maka
Alhaji Abdul Aziz Umar duko maraba
Bunan Kano yan Kano na taya kamar haba hakimin